Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wata runduna ta musamman don kawo ƙarshen kashe-kashe da ke aukuwa a ƙaramar hukumar Mangu da sauran sassan jihar Plateau. Hafsan hafsoshin Najeriya Manjo Janar Tawarit Lagbaja, wanda ya kaddamar da rundunar mai lakabin Operation Haƙorin Damisa 4, ya ja kunnen jami'an sojin da su gudanar da aikinsu ba sani ba sabo babu nuna ɓangaranci don maido da zaman lafiya a jihar Plateau.
When they send a distress call to you, you must respond, and you must respond as quickly as possible. Is that clear?
Yes, sir.
Yace idan kun samu kira ta gaggawa dole ne ku amsa da gaggawa, kun fahimta? Bayan kammala kaddamar da rundunar ne, Hafsan Hafsoshin Manjo Janar Tawarit Lagbaja ya garzaya ɗakin taro a wata firamare da ke dankare da dubban mutane, musamman mata da ƙananan yara da ke gudun hijira, inda ya gana da masu ruwa da tsaki. Suka kuma tattauna kan matakan samar da zaman lafiya. Shugaban kungiyar makiyaya ta Miyetti Allah a ƙaramar hukumar Mangu, Yahaya Bello Shanono, shine ya fara yin jawabi a wurin taron.
Muna neman zaman lafiya. Wani haɗin kai na zaman lafiya, insha Allah za mu bayar da shi.
Shugaban kungiyar raya kabilar Magaful, Mr. Joseph Gonkat, ya yi fatar Allah ya baiwa Hafsan Hafsoshin basira na kawo ƙarshen matsalar.
I pray that God will give you the creativity of your calling to see that this thing is solved once and for all.
Shugaban riko na ƙaramar hukumar Mangu, Honorable Marcus Artu, ya ce ya sadaukar da kansa ne don tabbatar da an samu zaman lafiya a yankin na Mangu.
Shi yasa muke aiki da jami'an tsaro, muna da kuma iyayen kasa, duk jama'a, mu ensuring cewa an samu zaman lafiya, saboda mun gaskanta cewa idan an samu zaman lafiya za a samu cigaban kasa, saboda ita rigima tana kashe kasa ne.
Babban basarakin kasar Mangu, Da John Hirse, ya ja hankalin al'umma ne kan su yi haƙuri su zauna da juna lafiya.
Ya kamata mu da kanmu mu yi tunani, da a ce mutane manyan sojoji su bar Abuja su zo su shirya mu. Duk inda kuke ku yi tunani, inda Allah ya saka shine gidanka, waje ne za ka yi arziki, waje ne za ka yi rayuwa mai kyau.
Daga ƙarshe, Hafsan Hafsoshin Manjo Janar Tawarit Lagbaja ya shaidawa mahalarta taron cewa Dakarun za su kasance a yankin ne don tabbatar da zaman lafiya, don haka ya buƙaci a ba su goyon baya.
And that is what I'm pleading that you just rally around and do with the military. We want to resolve this crisis.
Rikicin na yankin Mangu da ya fara da kisan mutum guda ya faɗaɗa, inda rayuka fiye da 200 suka salwanta, inda kuma aka ƙone gidaje da wuraren ibada, gonaki da dabbobi sun hallaka, yayin da dubban mutane ke gudun hijira, wasu ma ba a san inda suke ba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.